Matsaloli na da yawa Allah ya yanke da abun shi nake nema rin sha mamaki yanzu na samu sosai Allah na gode every riparara yanzu suna makara ni kuma nayi tazara mun bar su da shan wahala
cikin wannan duniyar daure din haraka tara katara more Allah zai kara gumi ina ne wannan wasa farin girki in za a girkin da akwai katan aiki kuma menene kuma yaran girki shi yaran girki da akwai ban mamaki
mana ba mene ba su ce mana ba zagi ta uwa ta uba amma kuma mun ci gaba nayi da ko kuma nayi banjo nayi kallon bargono na sai da kaza kuma nayi daukar foto
cikin wannan duniyar daure din haraka tara din haraka tara more Allah zai kara gumi ina ne wannan wasa farin girki girkin da akwai katan aiki kuma menene kuma yaran girki shi yaran girki da akwai ban mamaki